بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو 30 دا وطن ذي الحجة جمعة 30 دا وطن ذي الحجة شكرا تا دبور دليه دا 40 دا أكو هجرية وان دي داتي دا 20 دا ترى دا وطن بكوي شكرا تا دبوبي دا 20 دا بيو ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine ta'limul muta'allim na al-imam az-zarnuji burhanuddin az-zarnuji rahimahullahu ta'ala mu sani cewa wannan littafi ne mai albarka wanda duk wanda ya kiyaye nasihohi da shawarwarin da ke badawa wajen neman ilimi shike samun rabo a cikin neman ilimi kowane fanni kuma kowane abu da ya fada wanda suka san abun wanda suka san yadda ake neman abun a same shi su zai baka labarin yadda zaka shawarwarin yadda zaka same shi duk da wani lufsa abubuwan ba aya ba ko hadisi aka kawo akan abun to amma sanin su da fannin da neman ilimin Allah madaukin sarki ya sa ma ilimin su albarka ta yadda shawarwarin su idan mutun yi ba akan ilimi shi zai samu tsira akan neman ilimin ya samu abun da yake nema wai fasili zan mu tashi fasulun fin niyati fi halit ta'allum niyya a cikin halin neman ilimi ambatan fasali yawanci ma suna nihin rarrabewa game da abin da ya gabata ko malamai suna yin shi dan saboda ka zubo abin zubowa koyi da Qur'ani dai kawai suratu kaza da Allah ga dama sai zubo Qur'anin duka a magana daya in zama na sura daya ce dukan shi to amma dan saboda sa nishadi da ƙara ma mai karatu jin cewa zai bar wata sura yana murna zai shiga wata sabuwa yana ƙara mishi kuzari da ƙari da a ce abu ɗaya ne to su ma haka suke yin fasali dan saboda haka nan hatta da cikin ulum kin da ana iya game su a abu ɗaya yake cewa fin niyati fi halit ta'allum niyya a cikin halin neman ilimi al-imam yake cewa summa la budda lahu sannan babu makawa gare shi tilas ne min niyati cikin niyya dar mun niyya fi zamanin ta'allumul ilmi wajen zamanin neman ilimi izin niyati hiya al-asal dan niyya ita ce asali fi jami'il af'al cikin dukkan ayyuka li qawlihi alayhi salatu wassalam dan hadar annabi mai tsira da amincin Allah innamal a'malu binniyat hadithun sahih sanannan hadisi ne bukhari da muslim wa ruwa an rawaito rawa rasul an rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kashi da sigatut tamrid kam min amalin yatasawwaru bi suratin amalud dunya nawa nawa ne aiki da ake sura yake surantuwa da sura ta aikin duniya summa yasiru sannan sai ya koma bi husnul niyya da kyakkyawan niyya min amalil akhira daga cikin ayyukan lahira ne wa kam min amalin nawa nawa ne daga ayyuka yatasawwaru bi surati amalil akhira ake suranta shi da sura ta aikin lahira summa yasiru min amalid dunya sannan ya kasance daga cikin ayyukan duniya bi su'in niyya da mumunan niyya na harko abin da yake al'ada ne ma na duniya ne na hadisin bai inganta ba zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam ba hadisi bane amma magana haka ce cewa duk wani aiki da dama wanda zai kasance na duniya ne amma kyakkyawan niyya ka sai ta sa ya koma neman wannan lahira wani daga cikin salafi yake cewa annila atasibu nawmati kama atasibu qaumati yadda nike neman lada akan qiyamul layli na haka barci na ma nike neman lada akan shi dan ina yin shi ba dan kawai jin dadin gangar jikin ba dan in samu nishadi da ƙarhin tashi in yi karatu ko in yi qiyamul layli haka nan aikin lahira gashi karatun qur'ani ne gashi karatun tukane na addini in ka samu munan niyya da manuharcewa dan neman girma dan neman daraja dan neman kuɗi sai tsaya a wannan in kawai ba yadda wani kwarjini babu wata lahira da zaka samu a cikin shi dan saboda na lahira ne qur'ani ne hadisi ne amma kai ka juya shi da ƙari ka maida shi na duniya sai tsaya a nan kin shine abin da yake nihi yace wa yan bagi ya kamata an yanuwar muta'allim mai neman ilimi yayi niyya bi talabil ilmi neman ilimin shi ridha Allah neman yarda Allah wa daral akhira da ranar lahira wa izalatul jahli an nafsi da kuma gusar da jahilci akan shi wa ansairul juhal da ma sauran jahilai ya darmuni ya cewa ya kore ma kanshi jahilci ya ma kore ma wani karantar da wani dan malik yake cewa Allah mashi rahama awwalul ilmul hibz summa al faham summa al amal summa an nashr na karshe martaba ta karshe shine kai ma ka karantar da wani wa ihya addini da kuma rayar da addini wa ibqa al-islam da wanzuwar musulunci dan ilimi yana zo yace fa inna baqa al-islam bil ilm dan wanzuwar musulunci tana tabbata ne da ilimi wala yasihu zuhudu zuhudu bayyayiwa wala taqwa haka nan tsoron Allah ma al-jahl tare da jahilci imamu junaid yake cewa tariqatun al-kitab wa sunna wal ilm hanyar nan tamu ita ce tariqan nan tamu cakure take da kitabu wa sunna da kuma ilimi yana cikin sufaye na harko yake cewa bisu inganta bonzuwar musulunci sai da ilimi yake shi yasa al-Imam Shafi'i idan ya ga mutun yana wucewa Allah masa rahama zai kira shi ya ce yana cikin masu neman ilimi a ce mishi eh sai ya ce to madallah madallah in an ce mishi a dan kasuwa ne kawai bai da neman bai alaka da neman ilimi sai ya kira shi zamana ya ce la jazakallahu khairan ka Allah saka maka da alkhairi abinda kuke nihi rushe musulunci wannan da annabi ya kawo kuna kokarin ku rusa musulunci dan wanda ya zamana cikin jahilci kokarin shi mutun da zai aihu a galkashin shi su tashi da jahilci gidan shi duka da jahilci za a tashi kenan kaga kokarin shi kawai a rusa musuluncin ba a tada shi ba wanda kuma ya kasance malami ne duk zuriyar shi tana tashi da ilimi da qur'ani da hadisi da fiqhu suna tashi to kawai yana watsa musulunci ne a aikace yana watsa musulunci ne a aikace sabanin wanda ya zamana cikin jahilci to wannan sai yasa mutumin ya sabura ya nemi ilimi yace wa anshada na Sheikhul Imam al-Ajal babban malami ya mana waki al-Ustaz Burhanuddin sahibul hidayah ma abucin littafin al-hidayah shine al-Imam al-Marginani yace li ba'dihim ga wasu cikin malamai shi'iran yace fasadun kabirun alim mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassiku huma fitnatu lil-alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku yace fasadun kabirun bannace mai girma alimin mutahattikun a samu malami mai keta dokar Allah wa akbar minhu amma wanda yi shi girma jahilin mutanassikun jahili mai ibada mai yawan bauta dan saboda zai rudar da jahilai su ga cewa kai har tambaya addini ma bari mu mawa ne kullun a masallaci kullun musamman ma in ya zama na bako ne inda ba a san shi ba da an gan shi da hulla da rawani da tabji kullun yana salla kullun yana azumi haffa tawahi a tambaye shi shi kuma ba san ba jahili ne ibada ce yake da yace huma fitnatun azimatun su wannan guda biyun fitina ce guda biyu lil alamin gabayin Allah liman yatamassaku bihima ga wanda ke riko da su fi dinihi cikin addinin shi wannan biyun duk wanda zai koyi da su ya fi fitine shi malami wanda yana aikata aikin ashada an gani cewa da su malam wani ma suna yi malam wani ma yana yi sai zamana ya badda jahilai da aikin shi shi ma haka nan wannan jahilin yace wayan wi bihi yayi niyya da ilimin shi a shukura ala ni'matil aql gode ma Allah akan ni'imar hankali wasihatul badani da lahiyar jiki da Allah ya baka ka gode mishi ka nemi ilimi wala yanwi bihi iqbalun nas alayka kada yayi niyya da ilimin shi fuskantar mutane su fuskanto mishi a rika cewa wani malam ne wani yana da ilimi wala sijlabi hudamid dunya ko dan jayo karmami na duniya dukiya kayan banza yace wala karamatu inda sulda da ma neman girma wajen sarki ga yarhi da makamancin shi wa qala muhammad ibn al-hasan rahmatullahi alayhi ma yake cewa malamin hanafiya ne law kana nasu kulluhum abidi da mutane dukkan su bayuna ne la ataktuhum da na yanta su wa tabarra'tu an wala'ihim da an kubuta daga sha'anin su daga jibintan lamarin su wa zalika yace wannan kuma li anna man wajada ladzatal ilm dan wanda ya samu dadin ilimi da dandanan shi wal amalu bihi da aiki da shi kallama ya rigaba fi ma inda nasu da wuya zai kwadan abin da ke hannun mutane duk wanda kai yana kwadan abun hannun mutane kwadan dukiyar da ke masu dukiya bai samu ilimi bane wanda ya kamata a ce ya samu ko da a zahiri ana ganin shi a ce ya malami yace an shara ne shi yasa kawo wannan maganar Muhammad ibn al-Hasan da a ce duk duniya bayan shi ne da ya'an tasu me yasa da wani gani zai yi inda babu ilimi a ce zai duk duniya da bayan shi ne da ayya huta ya samu ya ta sa aiki an shara ne Sheikhul Imam al-Ajal al-Ustaz Qiyamuddin Hammad ibn Ibrahim Ismail Safarul Ansari yake cewa imla'a li Abi Hanifa rahmatullahi alayhi imla'i ga Abu Hanifa ne ga cikin malaman Bukhara da malaman Zuhud babban malamin adab ne yake cewa man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin min ar-rashad fayal akhsaran talibi li nail fadlin min al-ibad yace man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi lil ma'ad dan saboda makomashi faza bi fadlin ya samu babban rabo da farala min ar-rashad ta shari'a fayala khusran da dalibi yace ya kai can asarar wanda ke neman ilimi linail fadlin min al-ibad dan neman wata faralata a wajen bayan Allah dan su ga daraja karin su cewa na malam ne yazo a hadisin muslim cewa mai wannan aqidar da wannan manhaj neman ilimi dan a ce mishi malam dan a ga cewa ya sani kiyama Allah zai tsaida shi ya ce mishi ka nema kai ne dan a ce maka malam kuma an hada je ka shine sakamakon ka fa umira bi fasubi ala wajhi ila an-nar ai umarni a ce ku ja shi ta kai ku kai shi wuta me yasa neman ilimi ba dan Allah ba yace Allahumma illa iza talabal jahil al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar yace sai dai in ya kasance ya nemi alhurma da daraja dan saboda umarni da kyakkyawa da hani gami da mummuna wa tanfizul haqqi da kuma zartar da gaskiya a wani lokacin zai nemi alhurma da neman daraja ya shiga ta mutunci ta kamala ba dan neman duniya ba dan saboda da'awar da yake yi a karbe ta amma ba dan shi karan kanshi bai samu daraja wa iza'id dini dan daukaka addini lali nafsihi wa hawahu ba dan san ran shi ba da karan kanshi shi wanda yake malamin addini na gaskiya na Allah zai yi neman kokarin daukakar addini ba daukakar shi ba yace fa yajuzu zalika bi qadar ma yuqimu bil amru bil ma'ruf hakan ya halitta daidai gurgurdan abin da zai tsaye da umarni da kyakkyawa da hani game da mummuna yace wayan bagile dalibul ilmi ya kamata ga dalibin ilmi an ya tafakkara fi zalika yayi tunani cikin wannan fa innahu yata'allamu al ilmi bi jahadin kathir yana neman ilmi da wahala mai tsanani fala yasrifuhu ila dunyal haqira kada ya tankwasa shi ya meka shi zuwa ga duniya wulakantatta al qalil al faniya al kadan mai karewa duk wanda ya nemi ilmi inda har ya san wahalhalu da dawainiya ta neman ilmi ya san wahalar da ya sha in qur'ani ne ka harda ce ka san wahalar da ka sha to kuma ka zo ka bada shi dan saboda wani abu na duniya wulakantacce wanda bai kai kawo ba annabi alayhi salatu wassalam yake cewa ittaqud dunya ku ji tsoron duniya fa wallazi nafsu muhammad bi yaddihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi inna hala asaru min harut wa marut ta hi sihir cewa gami da marut haruta da marut wannan hadisin a haka bai da asali bai inganta ba kamar da ke cikin silsilatul ahadisu sahiha na albani hadisi ne mawdu'i a bakin cewa fattaqud dunya wannan kuma hadisi ne da bukhari fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwal fitnat bani isra'ila kanat fin nisa wannan hadisi ne na bukhari amma da wannan lafazin ba hadisi bane yake cewa shi irin hiyar duniya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min azalili tusammu bi sihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyirun bila dalili yace hiyar duniya ita ce duniya aqallu min alqalili ta hi kadan zama kadan wa ashiquha mai begenta kuma azallu min azalili ya hi kaskantacce kaskanci duk wanda yasa begen duniya a ran shi duniya ta kasance a hannunka ba a zuciyarka ba kana ta begenta kana ta tunanin neman ta yace tusammu bi sihriha tana tasur tusammu qauman tana kurmutar da wasu mutane wa tu'mi kuma tana makabtar da su bisiriha da sihirinta fahum mutahayyirun sai ka gansu a rude bila dalilin ba tare da dalili ba mu duba mu ga wanda ya ba duniya gaba kasuwanci kawai neman kuɗi ba dare ba rana wahalar da yake sha kai mai neman ilimin baka shanta amma kuma hankali bai tare da shi haka nan wanda ya ba siyasa gaba duniya yake nema kawai samun mulki zaka gani kwanciya hankali sai raba hanya yana rude kuma abun asarar gobe kiyama zai zama sababin halaka ba tsira ba yace wayan bagili ahlul ilmi ya kamata ga masu ilmi Allah ya zulla nafsuhu kada ya wulakantar da kanshi bi dam'i da kwadai fi gairil madma a gurin da ba gurin kwadai ba dalibin ilmi da malami yayi kwadai wajen ilmi ba kwadain dukiya ba yace wai hatarazu amma fihi mazallatul ilmi kiyaye duk abin da akwai kaskantar da ilmi wa ahlihi da masu shi mu yakunu mutawadi'an ya kasance mai kaskantar da kai ne wa tawadu'u baina takabbur kaskantar da kai kuma tsakanin girman kan ne wa zullati da kaskantar da kai da wulakantuwa kada ya zama kana ma mutane girman kai an ce ka kame kanka ka mutunta ilimi kuma ka wuce hayya kai ka da girman kai kuma kada a ce kai tawadu'u kaga cewa barka kaskantar da kanka zubda kanka yadda han mutane zasu ga rishin daraja ilimin yace wa ilfati kazalik haka nan kame kai shi ma wa yu'rafu zalika fi kitabil akhlaq dukkan su ana sanin wannan cikin kitabul akhlaq yana nan kitabul akhran na al-imam al-qara'idi Allah mashi rahama da ya cika shi da hadisan ƙarya da hadisan da ifai da mawdu'ai Allah mashi rahama yace an shar ne shaykhul imam al-ustaz rukunuddin al-ma'ruf bil adib al-mukhtar shi'ran li nafsihi inna at-tawadu'a min khisal al-muttaqi wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaib ujub man huwa jahilun fi halihi ahum as-sa'id am ash-shaqi amma kaifa yuktamu umruhu aw ruhuhu yawm at-tawa mustafsilan aw murtaqi wal kibriya li rabbina sifatun lahu makhsusatun fatajannabuha wattaqi yace inna tawadu ashi kaskantar da kai min khisalil muttaqi yana da dabi'a ta mai tsoron Allah wa bihi taqiyu da shine mai tsoron Allah yartaqi yake daukaka ilal ma'ali zuwa ga wata daraja duk wanda kaga ya daukaka to babu girman kai cikin sha'anin shi wa min al-ajaib ujuban na daga cikin babban abun mamaki ujub man huwa jahilun abun mamakin wanda ke jahili ne fi halihi cikin halin shi a huwa sa'idun shin shi mai arzikin duwi wannan ne arziki ne amin shaki ko kuma matsiyaci ne am kaifa yuktamu umruhu ko yaya za a cika mishi rayuwar shi nan jahili yana nihin wanda ya jahilci wannan abubuwan da yake zanawa ka jahilci a cikin halinka kai mai arzikin lahira ne ko matsiyaci ko kuma ka jahilci a karshen ka zai kasance auruhu ko ranka baka san lokacin da za a dauke shi ba yawmul tawa ranar halaka mustasfilun nan yawmun nawai samu anan yawmun nawai samu da na san ba haka bane yawmul tawarana halaka mai mukama ya kawo shi cewa fal'ulu tu'rafu ruku wa yaghshahu iza maltawa tawa wa yaghshahu tawa halaka tana gamuwa da shi iza maltawa in ya tankwashi yace yawmul tawarana halaka yace mustasilin kasa da za a yi da shi ko murtaki ko kuma sama za a yi da shi duka wannan baka san da wannan ba bai kamata ka rika girman kai ba in kana ma musu girman kai to zaman kana da garantin wannan abubuwa yace wal kibru ya ul sifat li rabbina girman kai gami da ubangiji musufa ce ke bantatta gare shi to ka nisance ta wata yi ka ji tsoron Allah Allah shi kadai yake da me ake nihi da girman kai jiji da kan cewa kai baka bukata komai wajen kowa da rena kowa to wannan Allah ya kamata ya ma bayan shi dan shi ya halice su kowa ba komai bane wajen shi qala abu hanifa rahmatullahi alaihi yake cewa li ashabihi ga sahabban shi daliban shi wancan lokaci na harko mun taba wada ko an ce al ashabu sune dalibai yace azimu ama imakum ku girmama rawunnan ku wa wasiu akmamakum kuma ku girmama hannun rigar ku yake cewa al imamu abu hanifa wa inna ma qala zalika abin da yasa ya hadu wannan lillahi yastakhaffu bil ilmi wa ahli idan ka arena ilmi da masu shi kada ya zamana kai shiga ko kuma sa wata tuhawa da zata sa arena ilimin jahilai su rika ganin cewa mai ilimin kaskantacce ne yace wayan bagili dalibil ilmi ya kamata ga dalibin ilmi an yi hasila kitabul wasiya ya samu littahin wasiya allati katabaha abu hanifa wadda abu hanifa ya rubuta ta rahimahullah li yusuf bin khalid as-samti da yusuf bin khalid as-samti dalibin shi ne abu hanifa ya rubuta mishi inda ruju'i ila ahlihi yunus nan yusuf yasa to inda biyu wala asalu yusuf yawa gashi ne yake cewa fil asal al maqdud yusuf bin khalid as-sahmi a wani asalin kenan sabanin nusakha ne ai ba a gyara wannan yake cewa inda zai koma zuwa ga daliban shi abu hanifa dalibin shi ne ya taso ya zo wajen shi ya nemi ilimi ya gama zai koma gida sai ya mushi wannan tarkin wanda wannan al'ada ce da dabi'a ta magabata manya manya da suka gabata don su kasance ya tattare komin shi ya koma zuwa ga wajen malami ba dare ba rana yana neman ilimi wajen shi su kuma Allah madaukin sarki ya hore musu da wannan suke abinda zasu amsa wajen magabata ko na dukiye su ko na wannan zasu shinfuda ma wannan daliban akan hanyar da zasu nemi ilimin da ciyar da su da komin su dan saboda su zamana su nemi ilimi wani sai shekara 20 bai koma wani shekara 30 bai koma ba gida sai ya koma koma da mun ga Rabi'atu bin Abdurrahman yadda suka yi da shi da ma'aihin shi yace yajiduhu man yatlubul ilma ibn al-arabi yana bada labari cikin ahkamul qur'an yadda yayi irin wannan rihila kin lokacin da zai tahiya tahi neman ilimin shi yace dukkan su lokacin su ba waya bace a kira a ce wance ta aihuwa ne ya rasuwa ne ai kaza laitar ce ake aika an ga masu zuwa gari kaza a kowa ne ku kai mishi yace duk tun in shiga garin wannan duk lokacin da aka kawo wata laitar sai in dukunkune ta yadda take in nasa ta cikin buhu duk aka kawo sai in na dukunkune ta in nasa cikin buhu sai da gama neman ilimi na tara shi na buƙaci komawa gida na budo su ɗaya bayan ɗaya su ma nake nazarin su kamar karatu yace a cikin su duka sai na ga masu yawa daga cikin su wasun da a lokacin na karanta su lokacin neman karatu ya hargitse wane ya mutu wance ta mutu wanda dole sai ya kashe abun ya taho amma can su hesi ta shakkun mai yiwa ba kai mishi laitar kin ba ko bai ji ba ko bai kaza ba yace yajiduhu man yatlubul ilma duk wanda ke neman ilimi zai same shi wannan wasiya ina da ita da jimawa ban san ba inda ta shiga wasiya ce mai kima sananna wa kad kana ustaduna shaykhul islam burhanuddin ali ibn abubakar qaddasallahu ruhuhu al-azim yake cewa amarni bi kitabatihi ya umarce ni da rubuta wannan wasiya inda ruju'i ila baladi lokacin da zan koma zuwa ga garin mu faka tabbato hasan na rubuta wannan wasiya yace wala budda babu makawalil mudarris wal mufti ga mai bada darasi da mai bada fatawa fi mu'amalatin nasi minhu da mu'amalan mutane ba makawa sai ya samu wannan wasiya ta Abu Hanifa Allah mushi rahama sai fasali na gaba fasalun fi ikhtiyaril ilmi wannan kuma na dukan da dama dan saboda ƴan uwa muna da ni'ima mai girma ita ce tasjili duk abin da kaji bai maka ba baka fahimce shi ba kana iya koma ka saurara amma ka'ida ta dukan karatu ba a dauko wannan duka abin nan fasalun fi ikhtiyaril ilmi wajen zabin ilimi ilimin kanshi wanne zaka zaba wal ustazi da malami wa shariki da aboki wa sabati da tabbata cikin ilimin al-imam Allah mushi rahama yake cewa yan bagili dalibul ilmi ya kamata ga dalibin ilmi an yi khitara ya zaba min kullu ilmin daga kowane ilmi a hasanuhu mafi kyan shi kowane ilimi ka zabi mafi kyau kuma wannan wajen malamai ne zaka karanta wa ma yahtaju ilayhi fi amri dinihi fil hali da abinda zai bukata cikin ne sha'anin ilimin shi ilimin addini shi a cikin lokacin da yake ciki summa ma yahtaju ilayhi fil ma'alis sannan da abinda ke bukata zuwa ga gobe kiyama shi makomashi kuma wannan jerantawa da tsara su duka sai wanda ya karatu wajen malamai ne zai iya fahimta zai iya san yadda ya kamata a ce ga da tattahan da zan mu gari duka bayanan da zai yace wa yuqaddimu ilmat tauhid ya gabatar da ilimin tauhidi wal ma'rifa da sanin Allah wa ya arifa Allah ta'ala bid dalili ya san Allah shi da dalili dan sanin cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya duk wanda ka tambaya a titi ya sani amma cewa wace aya ta nuna bayyada wani hadisi ya nuna bayyada yace to ka san shi da dalili shine da ilimi fa inna imanul muqallid dan imanin mai taqalidi wa in kana sahihan indana koda mai inganci ne a wajen mu irin wannan na awamun nas wanda sun san cewa Allah dai bai da abokin tarayya amma ba aya ba hadisi yace duk da sahihi ne lakin yakunu asman bi tirkil istidlal sai dai ya sabu Allah dai ya bar neman dalilin dole sai ya nemi dalili yace wa yaktarul atika ya nemi littattafai da dadduna al muhdasat ba wanda suke hararru ba duka wanda suke da tattafai na jimawa wanda suke da daddu da su ne mutun zai karanta wajen malamai ya kawwanu ya samu ilimi na hakika ya tabbata yana daga cikin rishin tsari da rishin sanin wani karatu ne mutun zai kaga dalibi ya je yana neman a koyar da shi da su alwajiz su littahin kaza da su dukan su nan ba littattafan asa ayi gaban malami bane wanda suke na kawwanawa na tabbata ilimin hadisi akwai sa ilimin fiqh akwai ilimin lugha akwai kowanne ilimi yana da littattafan shi na sawa ayi gaban malami yana da littattafan shi na ayi nazari in mutun ya dauko littafin da za a yi nazari da shi da malamin har abada da shi ta wahala shi bai fahimta ba shi bai rabu da malamin ba har abada kalu sai suka ce alaikum bil atiqi na hore ku da littattafai iwa kumal muhdasat ka shedin ku da fararru mu duba mu ga tuwancan lokacin na shi yake fadin al muhdasat din kuma koda a yanzu aka ce al muhdasat yana nihin ha ba wai ka karanta su ko abin da ke cikin su bai da fa'ida a wanda zaka zamna ka sa gaban malami ka karanta yake magana amma indan ka karanta ne ka fa'idantu muhdasat din ma kuma suna da tasu fa'ida suna da nasu amfani ga sanan buhus kullum muna gani yace wa iyaka an tastagila bi hadhal jidal ka shedin ka shagarta da wannan jayayya allazi zahara wanda tabbayyana ba'da inqiradil akabir bayan manyan malami minal ulama manyan daga cikin malamai sun bar duniya tarkici ka dan abinda ka sani ai tarkici ai tajayayya ka shedin ka yace wannan ba aikin manyan malamai bane dan saboda jayayya fa innahu yubidu anil fiqh yatana nisantar da mutun gami da samun ilimi wa yudayyul umra ta tozarta mushi lokaci wa yursul wahasha kuma ta gadar da nisantar juna wal adawa da gaba tsakaninka da wanda ake ta gajayya da gardama duka yana cikin abubuwan da idan muka nura abinda muke ciki na wannan zaman din yake fada abinda ka karanta ka bayyana kawai babu ruwanka da rikici da jayayya wanda ya gani ya fahimci cewa haka nan ne ya fahimce shi da hujja da dalili babu ruwanka yana daga cikin abinda ake yaba ma al-Imam al-Bukhari a cikin al-Jami'u sahihi kin shi shine ar-raddul mutma'in as-sakin raddi wanda yake lahiyayye cikin kwanciyar hankali babu cewa wani nake nihi da sai ce babun ma ikrahu fi kaza babun fi man kaza yana nihin masu shari sai kaga cewa wa yaqsud bi hadhihi tarjuma ar-raddu ala fulan wa fulan yana nihin akan wannan ta ya cika raddi akan Abu Hanifa al-Imam al-Bukhari amma a jikin kulla babi ba sunan shi ya ambata ba komai ba dalili dai ya nuna cewa wannan mazhabin da Abu Hanifa ka ta yi akai kuskure ne sai kulla babi akan abun yana nihin raddi gare shi amma babu wanda zai gane raddi ne sai mai hankali he manyan malamai an yi raddi ba kama kai dai ka dau ilimin shine muhimmi a wajen shi ba wai ka san cewa ba ga wanda nake ma raddi wannan ba ta shahe shi ba to haka malami zai kasance idan yana da karatu na magabata ya siffanta da ilimi na magabata zai siffanta da irin halaye nasu wanda abinda ke gaban su karantar da al'umma abinda suka sani ba sai tajayya da rikici ba ko a mujtama kin mun kaga tsakanin malam wane da malam wane kun taba ganin wanda jayayya da rikici ta taba shiryawa tsakanin su kadai bakin sai dai ya kara ayi ta tsinuwa ana ta zagi wancan yana zagi wancan duka wannan dalili ne akan cewa ba a samu al-ilmu safi wanda ya dace da na magabata ba yace hu min asharadis sa'a jayayyan nan da rikici suna cikin alamun tashin kiyama wa irtifa'il ilmi da daukewar ilimi wal fiqh da fiqh da inda kaga jayayya da rikici da gardama babu ilimi kaza warada fil hadisi yace haka yazo cikin hadisi gashi nan ta'allamul ilma qabla an yurfa ku nemi ilimi kafin a dauke shi ruwayar dalili har zuwa ƙarshe yake cewa ka shedun ku da jayayya abunda yazo yace wa amaktiyarul ustaz amma zabin malamin da zai karantar da kai fa yan bagi ya kamata an yaktara al'ala mai ne mun mafi sani wal aura da kuma duk ilimin da zaka nema ka nemi wanda ya san shi wal aura da kuma wanda ya tsantsani wal asanna da wanda ya shekaru in ya kasance dan saboda zai hi girmama shi zai hi mutunta shi game da in ya gani sa'an shi ne da wuya zai ba ilimin daraja ilimi ko in baka ba shi daraja ba har abada ba zai albarka ba ilimin mu na addini ne yace kamar tara Abu Hanifa rahmatullahi alayhi Ahmad ibn Sulaiman kamar yadda Abu Hanifa ya zabi Ahmad ibn Sulaiman ba'da ta'ammul bayan tunani wa tafakkur da tafakkuri wa qala yake cewa wajadtuhu shaykhan wa quran na same shi malami ne mai nutsuwa haliman mai juri saburan mai hakuri fil umuri cikin dukkan lamurra wa qala yake cewa sabattu inda Ahmad ibn Sulaiman na tabbata a wajen Ahmad dan Sulaiman fa nabattu sai na kare da shi wa qala Abu Hanifa Allah mishi rahama yake cewa sami'tu hakima minhu kama isar makanda naji wani mai hikima daga cikin malaman sar makanda kala yana cewa inna wahidan min talabatil ilmi wani daga cikin daliban ilimi shawarani ya shawarce ni fi talabil ilmi wajen neman ilimi wa kana kada zama ala zihabu ila bukhara yayi ne zuwa garin bukhara garin su bukhari kenan li talabil ilmi dan saboda neman ilimi yace wa haka zayan bagi haka ya kamata an yi shawara fi kulli amrin yayi shawara cikin dukkan lamarin shi fa inna Allah ta'ala amara rasulahu alayhi salatu wassalam bil mushawara dan Allah ya umarci wanzan shi da shawara fil umuri cikin lamari wa shawuruhum fil amr wa lam yakun ahadun afdana minhu babu wanda yahi shunura shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa ma azalika amma duk da wannan umira bil mushawara ta aka umarce shi da shawara wa kana yushawiru ashabahu ya kasance yana shawartar sahabban shi fi jami'il umuri cikin dukkan lamurra hatta hawaijal bait hamma bukatun shi na gidan shi ba ma na ili na addini ba abin da ya shahi yaki da yaki annabi duk da shawara yake ba kawuce zai ba kukin mi kun isa in nemi shawara ku kawai abin da nazarta shine annabi babu wannan halayen a tare da shi har bukatun gidan shi zai shawarci sahabban shi me kamata a so yau me kamata a dora me kamata a yi qala ali ibn karamallahu wajhahu ali yake cewa ma halaka mar'um an mashura mutum bai taba halaka ba matukar yana yin shawara matukar mutum yana shawara wannan magana an nasaba ta ga mawardi cikin adabu duniya wa din kila ake cewa annasu rajulun tam mutane akwai mutum cikakke wani su rajul akwai mutum rabin mutum wala shay akwai wanda ba komai bane zero ne yace far rajulu wanda yake mutum ne cikakke mallahu ra'ayun sa'ib wanda yana da ra'ayi daidaitacce wa shawarul uqala kuma yana shawara da masu hankali gashi yana da hankali amma ya tashi abin shi sai ya shawarci masu hankali wa nisfu rajulun da rabin mutum mallahu ra'ayun sa'ib wanda yana da ra'ayi daidaitacce yace lakin la yashawir he dai bai shawara aw yashawir ko kuma yana shawara walakin la ra'ayi lahu sai dai bai da ra'ayi bai da shi hankalin wala shay a wanda ba kowa ba kuma malla ra'ayi lahu wanda shi bai da ra'ayin wala yashawir kuma bai shawara kenan ya hada biyu duka wa qala ja'far as-sadiq ja'far as-sadiq yake fada ga sufyan as-sauri yace mishi shawuri fi amrika kai shawara cikin lamarinka allazina yakhana Allah ta'ala wanda ke tsoron Allah yace fa talabul ilmi min a'ala al-umur neman ilimi na daga cikin mafi girman lamurra wa as'abuha kuma mafi wahalan lamurra yace fa kanatul mushawarati fihi ahammu wa awjab shawara cikin neman ilimi tahi muhimmanci kuma tahi wajibtuwa qala al-hakim rahimahullah wani hakimi yake cewa Allah mishi rahama yace idza zahabta ila bukhara idan ka tahi bukhara fala ta ajal fi ikhtilafi ila al-a'ima kada kai gaugawa zuwa ga tahiya wajen malamai wa mukusharaini ka zamna wata biyu hatta ta ta'ammal har sai kai tunani wa takhtara ustazan ka zabu malami in ka je ba daga zuwa ba kawai da kaga majalisi na ilimi zaka je ka fada ka zamna ka rika nutsuwa haka nura ka san garin ka san ina kamata ka nemi ilimi yace fa innaka idza zahabta ila alimin kai idan ka tahi wajen wani malami wa bada'ata bi sauki sai ka fara da daukan ilimi a wajen shi inda hu a wajen shi farubba mala'i jibuka darsu so diya zaka ga darasin shi bai burge ka ba fatatruku sai ka bar shi fatazabu ila akhar he ka tahi wajen wani malamin fala yubaraku laka fi ta'allum baza abaka albarka ba cikin ilimi ilimi ya zamana kai wannan malamin ka bar shi kai wannan malamin ka bar shi kai malamai diyawa ba wanda ka tsaya wajen shi ka tabbata ka samu ilimi to sai zamana ka bata lokaci a wajen bibiyan malamai da dama kuma ba abin da ka samu a cikin ilimin wanda kuma ya tabbata wajen wani malami sai kaga ya samu ilimin dan albarka ta shiga ciki fata'ammala fi shahraini fata'ammala ce kai tunani wata bi fi ikhtiyarul ustaz wajen zabin malami wa shawir kai shawara hatta ta taju ila tarki har yadda ba zaka yi bukaci ba zuwa ga barin malamin nan wal iradu anhu da kauda kai gare shi yace fa sabbatu inda husaina tabbata a wajen shi fa tasabbata inda husai ka tabbata a wajen shi hatta yakunu ta'allumuka mubarakan har ilimin kai zamana mai albarka ne wa tantafi'u bi ilmika kaseeran ka amfana da ilimin ka amfani mai yawa yace wa alamu ka sani anna sabar was sabat cewa hakuri kuma da tabbata asulun kabirun mai abin asali ne mai girma fi jami'il umur a cikin lamurra walakinahu azizun sai dai yana da wahala ka fara neman abu ka tabbata kawai kan diga diganka ba tare da ka goce ba yace wani kamaki da kamar yadda ake cewa likullin ila sha'ul ula harakatun walakin azizun fi rijal sabat yace likullin kowa harakatun yana da motsi ila sha'ul ula zuwa ga fage na daukaka duk wanda aka ce ga wani abu nan na daukaka ne wanda za a samu daraja akan shi kowa yana kokarin wannan abin yana son shi yaje yayi yace walakin sai dai azizun fi rijal sabatun tabbata a cikin mazaje ita take da wahala mutun nawa wanda zuku fara neman ilimi da shi yayi watsi da shi an dan fara bai yan shekaru ya ga kai an wasa saboda wannan neman ilimi abu ne na ibada na har abada kakka dauka cewa kawai mu dan tahi ne in zama malamin wasa a ka sa akan ka cewa ibada ce ta har abada kila sai aka ce mashaja'a menene sadaukantaka kila sai aka ce ashaja'a sabru sa'a sadaukantaka shine hakuri kawai na sa'a daya fayan bagi ya kamata an yasbuta wa isbura ya tabbata yayi hakuri ala ustazin akan wani malami wa ala kitabun da littahi hatta la yatrukuhu abtar hasti sai da bazai bar shi ba gaba daya duk littahin da ka sa kai kokarin ka kare shi cikin kwanciyar hankali dada an yi su kuma ka dauko wani ka sa wani zaga ya kwaso a hadari shimawi iziya duka a gami daya yana yin su wanda wannan ba abin da zai kara mishi rikice wa kokolwa da rishin fahimta wanda bazai fahimci kun tunda nake ban taba gama littahi bi ba a cikin fanni guda saboda ba yawa ake bukata ba fahimta in ka samu ka fahimci abun sai ya zama sauran kuma cikin sauki zaka yi su yayi hakuri akan littahi da kuma fanni ka fara fiqihu kaga kuma gobe wani ya taho yana mustalawul hadith kace kai bar ma ni in dauko wani littahi ne kake kai da ai kaza ne to kawai ni ma nemo shi zan yi ka nemo shi ka taho kai baka yi naka ba baka yi nashi ba yace wa ala fannin saboda wannan matsaloli ne da gaskiya yanzu sosai ake fama da su kowa so yake yi yayi kokarin tarawa ba tare da jima'a ba a cikin neman kuɗi da cikin neman ilimin duka wannan ita ce matsala kowa so yake da ya fara ya ga cewa ya tara kawai yace wa ala fannin da fanni hatta la yastagila bi fannin akhar ba zai shagalta da wani fanni guda ba qabla an yatqin al-awwal ba tare da ya kyautata gudan ba a yadda malaman mu suke tahiya tsarin ilimi ka taho neman ilimi a mubtadi kawai ta tanfiqihu zakasa ahadari ismawi izdiya risala dan tun harko haka waidi ma ahadari ismawi izdiya risala dukkan su wannan sai ina tanani hanna kai risala ban gama ta da komai ba babu wani litta hanna kai risala ban san ba miye hadisi to me yasa saboda su in ka tabbatar da wani fannin to zai baka damar fahimtar wancan dan uwan nashi yace wa ala baladin da gari hatta la yantakila ila baladin akhar kada ya tafi zuwa ga wani gari min gairu darura ba tare da laruri ba ga gari ya zo shi a bako neman ilimi ya samu malaman da suke bashi ilimi kai yace ya ma bar wannan garin ya tafi wani yace fa inna zalika kulluhu dan wannan dukkan shi farqal umura yana shagar laraba ma mutul lamari wa yushgil al qalba yana shagartar da zuciya wa dayu al awqati yana tozarta lokaci wa yuzil ilm muallim yana cutar da malamin wa yambagi ya kamata an yasbira amma turiduhu nafsu wa hawa yayi hakuri akan abin da ran shi ke so da kuma zuciyar shi take so na neman ilimi naga wani littahi ana yi ya burge ni sosai dukkan ilimin muka suna da dadi in kaga wani yana yi wancan yana yi to kai kokarin kasancewar ka tabbata kai akan naka illa iyaka nashin kalluran ka fa'idanta amma kai dai ka tabbata akan naka ba ka bar naka ba ka je wajen nashi qala sha'ir wani mawaki yake cewa innal hawala huwa al-awanu bi ainihi wa sari'u kullu hawan sari'u hawan yace innal hawala laybun sarai la huwa al-hawan shine wulakanci bi ainihi da karan kanshi yace wa sari'ul hawa in kaga al-hawa da al-hawan kaw nunin ne aka kara akan san zuciya sai zamana wulakanci yace wa sari'u kullu hawan dukkan wanda sarai ya kada shi sari'u hawan to kadaddan wulakanci ne wa yasbur alal mihan yayi hakuri akan jarrabawa wal baliyati da musibu kila aka ce khaza'inul minani ala qadirul mihani khaza'inul min taska ta baiwa da daraja tana samuwa ne ala qadirul mihani akan kintari na jarrabawa duk wanda kaga jarraba tana ta zo mishi da yawa to Allah da koi abin da yake nihi a gaban shi zinari da zai kawo masu shi su nasa shi wuta ayi ta ba shi wuta ayi ta ba shi wuta ba dan ba su san shi ba suna so su gyara shi sama da wancan na kasa wancan wanda yake tattake da kazam ta shi da rishin kyan shi zai ga cewa shi aka hi daraja ta ba a sa shi wuta ba amma da wancan da aka sa wuta a ƙarshe sai aga cewa shi yake haske shi yake kyau saboda wannan wahalar da ya sha to Allah haka yake lamarin shi da bayin shi yace wa laqad unshitu haqiqa amun waqa waqila asu sana cewa ma innahu li ali ibn abi talib ne Allah mushi rahama yake cewa alalan tanalul ilmi illa bi sittatin sa'un bi ka amma jumu'u habibi yani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulugatun wa irshadu ustajin wa tulu zaman yace ala ku saurara a wata ruwaya ana cewa akhila tanalul ilmi yace baka samun ilimi illa bi sittatin sai da abu guda shidda sa'un bi ka zan baka labari amma jumu'uha da tarshe san su gaba ɗaya bi bayanin da bayani zaka'un kaifin hankali dole sai mutun ya zama da kaifin hankali da basira wahirsun da kuma kwadayin abun shi yake sa ka dawwama akan kullun manyan littattawai da manyan neman ilimi wajen malamai da tabbata sai in kana da kwadai ne zaka yi kokarin wannan wahalhalin yace wasdibarun da hakuri wa bulugatin da guziri na neman ilimin da tsayi da rayuwarka wa irshadun da kuma irshadu ustazin da kuma shiriya suwa ta malami ka meka hannunka ga malaminka abin da yace maka cikin neman ilimi shi zakai ba kai ba zaka ce ga abin da zan sa ga littafin da zan sa yace wa dulu zaman da tsawon lokaci da farawa kawai yau nan da nan nake so kawai in an taho yau na fara shekara 1 2 kawai in zama malam wanda wannan ra'ayin da wannan tunanin mutum har abada ba zai yi ilimi ba yace wa amma ikhtiyaru shariki amma zabar aboki fayan bagi ya kamata an yaktara almujiddi ya nemi mai kokari walwari'a da kuma mai tsantsani wa sahibul tabi'il mustaqim mutafahim da ma abucin dabi'a mai kakkar dabi'a ko mai fahimta wa firra min al-kasalani ya nisanci mai guji mai kasala abokin neman ilimi wal mu'addil da mai zaman banza wal mikisar da mai yawan surutu wal mufsir da mai banna wal fattan dan fitina duka wa'annan cikin neman ilimi abokin neman ilimi ka kauce ma wannan na kaga abokin neman iliminka yana cikin wa'annan rabakari da shi qala sha'ir wani malami yake cewa anil mar'i la tas'al huwa basar qarinahu fa innal qarina bil muqarin yaqtadi fa in kana za sharrun fajanibhu sur'atan wa in kana za khairun faqarinhu tatadi yace anil mar'i gami da sha'anin mutum la tas'al kada kai tambaya wa basar qarinahu ka kalli abokin shi in kana san halin mutum ka san meye matsayin shi kakka tambaye shi ko ka tambayi wani ko kalli suwaye abokan shi fa innal qarina yaqtadi bil muqarin dan aboki da abokin shi yake koyi yace fa in kana za sharrin in ma abucin sharri ne fajanibhu ka nisance shi sur'atan da gaugawa wa in kana za khairin in ma abucin alkhairi ne faqarinhu tatadi kai abuta da shi zaka samu shiriya tabbas wa anshadtu shi'ran wa unshidtu an yimun waqa yake cewa la tasabul kasalana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balidi ila aljalidi sari'atun kal jamr yudau fi ramadi fayhumadu yace la tasabul kasalana kada kai abuta da dan kasala fi halatihi cikin halayen shi neman ilimi bai gamuwa da kasala musamman yan uwa wannan ilimi da muke nema na addini na ilimin hadisi duk wanda ke nema zama dalibi cikin ilimin hadisi sai raba hanya da kasala ko ya rasa ko sai raba hanya da kasala dan ilimi ne wanda ke buƙatar jajircewa kuma yau da gobe wanda har kullun ana yin shi yace kam salihin bi fasadi akhar yabsuru yace so di yawa nawa ne mutunan kirki ya baci da bacin wani shi mutunan kirki ne amma bacin wani ya bata shi yace adwal jalidi kwanta mina suyan ta wanda yake albalid mara fahimta shine albalid sari'atu mai gaugawa ce ila jalidi zuwa ga mai fahimta wanda bai da fahimta wanda ke in ya gamu da mai fahimta nan da nan zai kwanta minan shi da kasala da wannan ya sa mishi su baci gaba daya yace kal jamr kamar garwa shine yura ufir rahmadi wanda aka hauda shi bisa toka fayihmudu shi ma sai ya buci kawai hasken shi sai ya buci idan an dauko garwa shi an aza shi bisa toka ita za ta tada shi ya zama roshi ko shi ita za ta maida shi toka ko shi zai maida ta garwa shi mafi yawaici galibi yana nihin galibi ba babu kwata kwata ba sai dai shi wancan na kirkin ya lalace dan zuciyar Allah ya halice ta akan son hutu da kin motsa jiki da kowa yana son ya huta to in ka gamu da wanda kullun kaga halayen shi babu kazar kazar hutun zuciyar ya tabi shi a zamana wa qala an-nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mauludun yuradu ala fidratil islam dukkan wani abun aihuwa ana aihuwa shi ne akan tsarki na musulunci illa anna abwahu yahwidanihi sai dai ma'aihuwan shi suke maida shi ba yahudi wa yunasarani su maida shi ba nasari wa majusani su maida shi ba majusi hadisin har zuwa ƙarshe wa yuqalu fil hikma bil farisiyya, ana hada cikin wata hikima da farisanci, yake cewa ya barda barta baz wa bauda iz marada bad bi haqi zatillah baki samad, mala harabci bane farisanci ne yaran wannan yaran yan wagga kasar an Iran, har zuwa karshen baitin da yake cewa ya rabda iz da tara suwa jahim bara nikiro nabi na'im, mai sharhi anan ya fassara shi yake cewa as-samaratu sayyi'a hiya al-habatu sayyi'a qasaman bi zatillahi dahiru samad al-amalu sayyi'u yasuquka na hawl jahim muzakkiru al-hasana ta'khuzuka ila an-na'im, yace as-samaratu sayyi'a mammunan fassara wancan baitin ma'ana, idan shi malam bai fassara shi ba mai yiwa ya kware ma farisancin ne, yake cewa samaratu sayyi'a kyakkyan itatuwa wanda suke mummuna, hiya al-habatu sayyi'a daga mummuna kwaya aka yi su, in ka ga ice yayi mummunan diya to mummuna kwaya aka yi, yace ina rantsuwa da Allah mai tsarki aiki mummuna shi yake shiryar da kike tura ka zuwa ga wajen jahim, kuma aiki nagari shi yake dokan kai kanka zuwa ga wajen ni'ima, waqila sai aka ce in kunta tabgil ilma wa ahlihi aw shahidan yakhbaru an ga'ibin fa'tabir al-ardh bi asma'iha wa atbiru as-sahibi bi sahibi, yace in kunta tabgil ilma wa ahli, in ka kasance kana neman ilimi da masu shi wa ahlihi da masu shi, yace aw shahidan ko mai shaida yakhbiru da zai bada labari an ga'ibin gami da wanda yake wanda bayyana, in kana so wani wanda bayyana yake nan ya baka labarin wanda bayyana, fa'tabir al-ardh ka nura da kasa bi asma'iha da sunayenta, sunayen kasa su suke nuni akan tsarkin mutananta ko kuma akasin haka, yace wa tabiru sahibi ka nura da aboki bi sahibi da abokin shi, in kana so kaga aboki ka fahimci cewa wani halaye ne gare shi, ka fahimci da abokan shi yaya suke, su wane ne abokan shi, da nan zaka gane matsayin shi, ka bashi mutunan kirki ne ko na banza. Anan zan mu takaita da fatan Allah zai sa mu yi amfani da wannan wasiya ta malam da bayanan shi, Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi, ya ji kanshi da rahama da ma sauran malamai gaba daya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka.